الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin daraga watan Juma'adul Ula shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 ga watan 2 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau bala ita idan da tambayoyi sukan iya gabata to a duk lokacin da liman yake koye karatu mamu zai karanta fatiha bayan fatiha zai karanta abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani an gane ku zai karanta iya abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani in ma ya karanta sura in ya gama wannan sura limami bai ruku'u yakan iya kamo wata ba shiru ba zai yi haka kawai bayan karanta fatiha zai karanta iya abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani na'am
kana zo wanga ai ma ka ce kamar ya mu zo zai wuce ga tsaron ba wanka ne ka tsaro banka ya bai daga cikin
wannan ai labari ne kake bada dan uwan uba ana kiran shi uba tare da cewa a larabci akan bambanta ammi ake kiran shi idan aka ce am shine dan uwan mahaifi kenan wan mahaifi ko kanan mahaifi wanda da shi da mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya suke ko kuma kasancewar uba ya hada su in dan uwa ne wanda uwa ta hada su da mahaifin wannan ko kuma uwa ta hada su idan ya kasance kanan uwa ne ko wan uwa shi kuma shine suke kiran shi da khal kenan mu gane wanda yake dan uwan mahaifi shine suke kira am dan uwan mahaifiya shine suke kiran shi khal dan haka a al'adance dan kace baba ka ce masa babanka ne wannan ba laifi bane ba ba ka jingina kanka bane zuwa gare shi da cewa mutum ya kubuta daga mahaifinsa ba laifi bane ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu bahara muna cikin mun shiga babul haid wanda shi lafazin al-hayd kamar yadda bayani ya gabata wato ma'anarsa a yare na larabci shine suke cewa as-sailan ma'ana gudanar abu dan haka suke cewa habal wadi bi ma'ana idza sala ma'ana kwari wato ya gudana ma'ana lokacin da kurama kenan ta zo to dan haka in aka ce al-hayd wato ala wani ashar'ance kamar yadda malamai suka faɗa shine suke cewa dan qabi'atin wajibilla yurkhihi rahim ya ta dumra'atan badigatan fi auqatin ma'luma wato jini ne wanda yake na dabi'a wanda Allah ya dabi'antar da ƴaƴa mata daga cikin ƴaƴan Adam, wanda kuma mahaifa ita ce take zubar da wannan jini. Sannan jinin yakan saba zuwa da zawwa, wato game da mace wadda take baliga a lokacin waɗanda suke sananne, ko kuma a takaice ka ce dan yurkhihi rahim idza balagatil mar'a thumma ya'taduha fi awqatin ma'luma, wato jini ne wanda mahaifa take zubar da shi idan mace ta balaga, sannan kuma zai ringa kai kawo gare ta cikin wasu lokacin waɗanda suke sananne. Wanda bayani ya gabata asali game da mas'ala ta jinin al'ada, wato dukkan bayani a kansa yana kewayo a kan wasu hadisai guda uku, hadisin Fatima bintu Abi Hubaysh da hadisin Ummu Habiba bintu Jahash, sannan kuma da hadisin Hamna bintu Jahash, Allah ya kara musu yadda. Wanda hadisin ya gabata, hadisin Fatima bintu Abi Hubaysh shine hadisi na farko a baban, wanda Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito cewa ita Fatima bintu Abi Hubaysh ta kasance tana jini na istihaba, sai ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa jini fa baya tsaya mata, yakan zo mata a duk lokacin ta. Yaya za ta yi? Daina sallah za ta yi, ko kuma ci gaba da sallah za ta yi tare da jinin yana zo mata? Shine da ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ya ce mata inna damal haidi damun aswad yu'raf, manzon Allah ya ce ki san da cewa shi jinin al'ada jini ne wanda yake baki, ta hanyar haka ake gane shi, ake bambanta shi da jinin da ba na al'ada ba. Manzon Allah sai ya ce fa idza kana zaliki fa amsiki anis sala, idan kalan wannan jini ya kasance gare ki, ma'ana yana zo miki, manzon Allah ya ce ki kame gabar yin sallah, ma'ana ki daina yin sallah. Sai ya ce fa idza kana al'akhir, idan ko wani kala na daban ya kasance, manzon Allah ya ce fa tawabbi, wato ki arwalla wa salli ki sallah, ma'ana bayan kin yi wanka kenan, a lokacin kowace sallah sai ki yi arwalla ki sallah, ba jini bane na al'ada, jini ne na rashin lafiya kenan idan ya canza. To dan haka wannan hadisi yana nuna mana ɗaya daga cikin sifofin jinin al'ada. Dan haka shi jinin al'ada kusan kala hudu ne. Kala na farko, ta hanyar da ake gane shi, jini ne wanda yake launin sa, galibin shi jini ne wanda launin sa baki ne, sannan kuma yana da kauri, kuma sannan yana da wari. Waɗannan sifofi guda uku kenan game da na farkon kenan, launin sa baki ne, sannan yana da kauri, sannan kuma yana da wari. Sannan wani lokaci jinin al'ada yakan kasance ja, zaka same shi jini ne jajjawur, amma shi jan jini ba a kirga shi a matsayin jinin al'ada sai in ya kasance a kwanukan da mace ta saba yin al'ada. A kwanukan da ta saba yin al'ada in ta gan shi a launin shi ja, to wannan jinin al'ada ne, domin ba kowace bace ba yake zo mata launi baki, a wata ja ne. To amma shi jan sai a cikin kwanukan al'ada ake kirga shi a matsayin al'ada, amma in ba a kwanukan al'ada ba ne, ba a ɗaukan shi a matsayin jinin al'ada. Launi na uku shi ne asufra, ma'ana rawaya-rawaya. Me ake nihi da rawaya-rawaya? Shi ne wato ruwan zinare wanda yana ma'ana masara-masara. To shi kanshi shi ma asufra ba a kirga shi a matsayin jinin al'ada sai a cikin kwanukan al'ada. In a cikin kwanukan da ta saba yin al'ada ne ta ga jini wanda yake rawaya-rawaya, to wannan shi ma jinin al'ada ne. Na hudu shi ne al-kudra. Al-kudra shi ne launi ja wanda ya karkata izuwa baki-baki, wanda shi ba baki ba ne amma ya karkata izuwa baki-baki. to shi ma wannan in a cikin kwanukan al'ada ne akan dauke shi a matsayin jinin al'ada, amma in bayan mace ta samu zarki ne to wannan ba a lissafa shi akan jinin al'ada, kamar yadda hadisi ya gabata, hadisin Ummu Adiya Allah ya kara mata yadda take faɗa cewa kunnala na uddu sufra wal kudra ba'da tuhri shay'a, tace mun kasance ba ma kilga wato wani jini rawaya rawaya ko wanda yake baki baki wato bayan samun zarki, tace ba ma lissafa shi cewa yana daga cikin jinin al'ada, in dai bayan mace ta samu zarki ne. To idan ta ga wannan rawaya rawaya ya zo mata ko wanda yake al-kudra jan jini wanda ya karkata zuwa baki baki, to wannan ba a lissafa shi akan jinin al'ada, in dai wato kwanukan al'ada ta sun rige su muci, amma in a cikin kwanukan al'ada ne to akan lissafa shi a matsayin jinin al'ada. Kenan a takaice abinda muke so mu gane ta hanyar da ake bambanta jinin al'ada da wanda yake ba na al'ada ba, kenan hanyoyi ne kamar misali guda uku. Galibin jinin al'ada kenan launin sa baki ne, sannan kuma yana da kauri, sannan yana da wari. Shi ko jini wanda yake na istihaba na rashin lafiya jani, kuma yana da haske kuma ba shi da kauri, bugu da kari kuma ba shi da wari. An gane ko kenan galibin abinda ta hanyar da ake bambanta su. To kenan waɗannan kuma sifofi guda uku da muka zanu, da wanda yake ja, da wanda yake rawaye rawaye, da wanda yake baki baki, to waɗannan ana kilga su a matsayin jinin al'ada in ya kasance a cikin kwanukan al'ada ne. To dan haka dai a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna ma ita Fadima bintu Abi Hubaysh, manzon Allah ya ce inna damal haidi damun aswad yu'raf, shi jinin al'ada manzon Allah ya ce jini ne baki, ta hanyar haka ake sanin shi, ake gane shi. Manzon Allah ya ce idan wannan launi ya kasance to ki daina sallah, idan ya canza manzo Allah ya ce to ki yi arwalla kuma ki sallah, ma'ana ta yi wanka, sannan kuma sai ta ringa arwalla tana sallah a lokacin kowace sallah, ma'ana tare da wannan jini yana zo mata na rashin lafiya. Da haka Aisha Allah ya kara mata yadda dalilin da ke nuna cewa shi as-sufra da al-kudra cewa ana kirga shi a matsayin jinin al'ada a cikin kwanukan al'ada, akwai hadisi na wato Alkama ibnu Abi Alkama daga mahaifiyarsa, wanda mahaifiyarsa kyantacciyar baiwa ce ta Aisha Allah ya kara mata yadda, take faɗa cewa matan Madina sun kasance sukan aika ma Aisha Allah ya kara mata yadda wato wani dan kinje, ma'ana wannan abu da ake na kaba wato da auduga a cikin shi, audugar kuma akwai rawaye rawaya da jinin al'ada. Idan aka ce as-sufra shine dai kamar launi irin na mugunya, to haka sukan tura a cikin auduga sai su aika ma Aisha ta gani, suna tambayar ta game da sallah, shin wanka za su yi su ci gaba da sallah ko kuma yaya za su yi. Aisha sai ta ce da su la ta'ajjalna, kar ku yi gaggawa. An gane ku, kar ku yi gaggawa ku yi wanka ku ci ku fara sallah. Ta ce hatta tarainal qaffa al-bayda, Aisha take cewa ku dan yi hakuri har ku ga wata farar kumfa. Ita al-qassatul bayda wata farar kumfa ce wadda take zo ma mace a ƙarshen al'ada. Dan haka malamai suka ce alamu samun tsarki ga mace alamomi ne guda biyu, a ƙarshen al'ada kenan wannan farar kumfa takan zo, ko kuma wato mace gaban ta ya bushe, waɗannan alamu ne kenan na wanda suke nuna cewa ta samu tsarki. To dan haka wannan hadisi yana nuna cewa shi as-sufra in a cikin kwanukan al'ada ne akan lissafa shi a matsayin jinin al'ada, kenan wanda yake kenan rawaye rawaya, haka da shi jan da wanda yake kuma al-kudra. Wannan kenan ga mace wadda take mumayyiza, kamar yanda bayani ya gabata cewa al'adar mata kenan kusan kala uku ne. Kenan alamomi wanda mace takan iya bambanta tsakanin jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba, kenan hanyoyi ne guda uku. Farko, in mace ta kasance mumayyiza, ta san jinin al'ada, ta san wanda yake ba na al'ada, to za ta yi amfani akan iliminta. kaga wannan ko yana kasancewa ga macen da daman ta saba yin al'ada ba so dai ba so bi ba ta riga ta san wannan launin jinin al'ada da wanda yake ba na al'ada ba to ita wannan in irin ta samu kanta a cikin irin wannan yanayi na rashin tsayawar jini kawai iya abinda za ta yi amfani shine ilimin da Allah ya bata na bambanta tsakanin jinin al'ada da wanda yake ba na al'ada ba shi ne manzo Allah ya ce lalle jinin al'ada jini ne wanda yake baki ta hanyar haka ake sani shi idan ya kasance ki daina sallah in ya canza manzo Allah ya ce ki wanka ki ci kiyar wallahi ki ci gaba da sallah to wannan kenan hanya ta farko kenan idan ko mace ya kasance wato kamar misali farkon al'ada ne ta samu kanta a cikin irin wannan yanayi na rashin tsayawar jini to yaya za ta yi anan sai ta lura da galibin al'ada ta mata tunda ita ba ta da ilimin da za ta bambanta jinin al'ada da wanda yake ba na al'ada ba kawai jini ya ringa zo mata dai ita ba ta iya bambantawa to anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiryar da ita zuwa hadisin Hamna bintu Jahsh wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata cewa ta maida kanta a matsayin mai al'ada kwana 6 ko kwana 7 a kowane wata sannan in waɗannan kwanuka sun wuce za ta yi wanka sannan ta ci gaba da sallah tsawon kwana 23 ko 24 kenan wanda ba ta iya bambanta jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba kenan anan me za ta yi kenan a kowane wata kawai sai ta ɗauki kanta a matsayin mai al'ada kwana 6 ko kwana 7 sannan iya abin da ya rige na kwanukan kuma sai ta ɗauki kanta a matsayin mai tsarki domin galibin al'adar mata ba ta wuce kwana 6 zuwa 7 kaɗan ne daga cikin waɗanda suke wucewa kenan yanzu misali in ta ɗauki kanta a matsayin mai al'ada kwana 6 misali in 15 ne daga 15 kaga 15 16 17 18 20 21 kenan ta dauki kanta a matsayin mai jinin al'ada kenan dukkan sauran kwanukan karshen wata da farkon wata har akai 15 kin wata kenan a cikin kwanukan nan za ta dauki kanta a matsayin mai tsarki take in ta dauki kanta a matsayin mai jinin al'ada kwana 7 kenan kuma za ta dauki kanta a matsayin mai tsarki kwana 23 a kowane wata kwana 23 za ta yi tana sallah idan ta yi kwana 23 tana sallah kenan kwanuka 7 kuma sai ta dauki kanta a matsayin cewa mai jinin al'ada ce kenan wannan ga wadda ba ta bambanta tsakanin jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba kuma wadda ita ta manta kwanukan al'ada da ta saba yi a kowane wata ko kuma kawai zawo farko ne jini ya zo mata ita ba ta san ba menene al'adar ta to ita ce za ta yi amfani da wannan hanya sannan hanya ta uku shine macen da ta riga ta san al'adarta ta san kwanukan al'adarta ta saba yi a kowane wata takan yin al'ada kwana 4 idan wata ya kama ya kwana 5 kenan takan yin al'ada misali 6 ga wata 7 ga wata 8 ga wata 9 ga wata ta saba yi a kowane wata to sai irin wannan jini ya zo mata na istihaba jini baya tsaya mata to yaya za ta yi anan ita kenan a duk lokacin da kwanukan al'adar ta suka gabato idan wata ya kama ya kwana 5 sai ta dakatar da sallah da azumi da sauran abubuwan da jinin al'ada ya haramta kenan 6 7 8 9 ran da aka cike 9 ga wata kenan a ran nan kenan ta cika kwanukan al'adar ta sai ta yi wanka sai ta ci gaba da sallah kamar yanda hadisin kenan ummu habiba bintu jahsh Allah ya kara mata yadda da ta kai kukanta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa jini baya tsaya mata manzo Allah ya ce mata umku sai kadra ma kanat tahbisuki haibatuki manzo Allah ya ce ki zauna gwalgwadan kwanukan da al'adarki take tsare ki ma'ana game da yin sallah idan kwanukan sun bada baya manzo Allah ya ce mata sun magtasili sannan ki wanka idan kwanukan sun bada baya sannan ki wanka kenan wannan ga macen da tana sane da kwanukan da ta saba yin al'ada a kowane wata kenan in ta samu kanta a irin wannan yanayi kawai idan kwanukan al'adarta sun gabato sai ta daina yin sallah, in sun bada baya sai ta yi wanka ta ci gaba da yin sallah. A takaice kenan waɗannan wato hadisai guda uku su ne kenan wadda take mumayyiza za ta yi amfani da jini in ya canza kenan ta san jinin al'ada, ta san wanda yake ba na al'ada ba. Wanda kuma bata san al'adarta ba ko kuma kwata-kwata ta manta kuma ba ta iya bambanta tsakanin jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba, kenan sai ta kiyasta kanta akan al'ada ta galibin mata, kenan a kowane wata sai ta dauki kanta matsayin mai al'ada kwana 6 ko kwana 7, sauran kwanuka 23 ko 24 kenan sai ta dauki kanta a matsayin mai tsarki. Wanda ku jinin ya zo mata ta riga ta san kwanukan al'adarta, to kawai za ta yi amfani akan kwanukan al'adarta. In kwanukan al'ada sun gabato sai ta dakatar da ibada, idan sun bada baya sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah. Za mu tashi hadisi na gaba, mun tsaya ƙarshen hadisi na Ummu Adiya, Allah ya kara mata yadda, da take cewa kunna lana uddul kudrata wasufrata ba'da duhri shay'a, rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wal lafzu lahu. Ummu Adiya, Allah ya kara mata yadda, take cewa mun kasance ba ma kilga wato al-kudra, wato shine gurbataccen jini kenan launi ja wanda ya karkata zuwa baki-baki, wasufra da wanda yake rawaya-rawaya kenan mai kama da mugunya ko kace mai ruwan zinare kenan. Tace ba ma kilga shi a matsayin wani abu na al'ada, in dai bayan samun tsarki ne, in dai mace ta riga ta gama kwanukan al'adarta to wannan yazo mata, to wannan ba a daukan shi a matsayin jinin al'ada. Amma in a cikin kwanukan al'ada ne da shi a sufra inda al-kudra, ana daukan shi a matsayin jinin al'ada kamar yadda bayanin ya gabata. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا هابت المرأة فيهم لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. Wato daga malam Allah ya ji kansa na faɗa daga Anas dan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, ke cewa annal yahuda, yace lalle su yahudawa su ne banu Isra'il, suna ne na Yaqub alaihi salam, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ambace shi da wannan suna a cikin Alkur'ani, kullu qa'ani kana hillan li bani Isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura. To yahudawa sune ake kiran su kenan jikokin Yaqub alaihi salam, sune ake kiran su yahud, tare da cewa sun danganta kansu ne zuwa ga wato wani addini da suka kirkira shine yahudiya, ko kuma zuwa ga wato wani kaka daga cikin kakanninsu shine Yahuza, domin sukan dan shafe wato nuktakin sai su bar shi a matsayin dalun kenan Yahuda, ko kuma minat tauba ne, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa waqtub lana fi hadhihi ad-dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilayk, ay inna tubna ilayk. To a takaice dai su Yahudawa jikokin Yaqub alaihi salam, jikokin Yaqub alaihi salam kuma sune suka fi kowa sharri a ban kasa, kamar yadda ta'addancin da suka ya wuce a lissafa baya da sabuwa, wanda Allah ya turo musu annabi Musa alaihi salam, wanda kuma annabi Musa alaihi salam ya sha wahala matuka game da waɗannan jama'a banu Isra'il, kamar yadda in kana so ka gane haka sai ka koma yadda Allah ya kissanta mana kissar su game da annabi Musa a can cikin suratul baqara da sauran wato surori na alqur'ani. To shine yace annal yahuda, wato lalle su yahudawa dabi'ar su da al'adar su kanat idza habatil mar'atu fihim, idan mace wato na jinin al'ada a cikin su lam yu'akiluha, ba sa cin abinci tare da ita. Lafazin lam yu'akiluha an ciro shi ne daga al-mu'akala ala wazni al-mufa'ala, ma'ana haduwa a ci abinci tare. lam yu'akiluha, ba sa cin abinci da ita, ba ma cin abinci kadai ba, hatta da zama da ita a gude, ba a zama da ita a gude, daki dai ba a zama da ita, sai dai a maida ta can gefin gida, can ake ware ta a maida ta gefi, kuma ba a bari ta taba komai, hatta da kofin shan ruwanta da duk abin da za ta dafa yana can. Ta zama kazanta, ta zama najasa a gunsu, ba a cuduwa da ita. Shi ne ce lam yu'akiluha, ba sa cin abinci da ita. A lokacin nan da aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan ɗabi'a ta Yahudawa, cewa in mace na al'ada ba a zama da ita gudaya, ba a cin abinci da ita, kuma ba duk abin da ta taba ana nisantar shi, domin su sahabbai sukan suna zaune da Yahudawa a birnin Madina, suna ganin ɗabi'unsu da halayensu, da suka ga irin waɗannan ɗabi'unsu da halayensu sai suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yaya mu ma yanda suke yi haka zamu yi? Manzon Allah ya ce isna ku kulli shay'in, ku aikata dukkan komai, duk abin da kuke so da mace ku yi a lokacin da take jinin al'ada. Manzon Allah ya ce illan nika, manzon Allah ya ce sai dai saduwa, shi kadai ne baya halarta. Abinda ake nihi da annikah anan wato shine saduwa, domin shi lafazin annikah yakan zo akan ma'anar kulla auzi, sannan yakan zo kuma akan ma'anar saduwa, kamar yanda malamai suke fada dukkan inda lafazin annikah ya zo a cikin alqur'ani gaba daya ma'anarsa shine al'aqad kulla auzi, sai dai a aya daya daya fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa fa in qallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra, fa in qallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Abinda Allah yake ni hatta tankiha zawjan ghayra, wato shine sai ta auri wani miji na daban kuma ya sadu da ita, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana wannan aya a cikin hadisi ingantacce. To shine anan manzon Allah ya ce isna ku kulli shay'in, ku aikata dukkan komai, ma'ana idan mace tana al'ada za ku iya cin abinci tare da ita, za ku iya kwantawa shimfiɗaɗe tare da ita, komai za ku iya yi. Manzon Allah ya ce illan nikah, ya ce sai dai saduwa, shine kadai baya halarta. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karantarwar shi galibi wato yakan saba ma Yahudu akan duk wani abu da suka zo da shi. Dan haka anan manzon Allah ya ce ku aikata dukkan komai game da mace in tana al'ada, manzon Allah ya ce illan nika, sai dai saduwa, shine baya halatta. Wa an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذب فيباشرني وأنا حائض متفق عليه. wato daga Aisha Allah ya karama ta yadda ke fada, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya amuruni, yana horona fa'attazibu, tace sai na daura gautona. Lafazin fa'attazibu an ciro shi ne daga alwizra, idan aka ce alwizra wato shine dan karamin zane da mace take daurawa a gabanta, ma'ana ta rufe gabanta, shine gyautu kenan. Tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruni fa attazibu, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan umarce ni wato na daura gyautuna, fa yubashiruni, manzon Allah ya hada jiki da ni, wa ana ha'id alhali kuma ina jinin al'ada. Lafazin fa yubashiruni an ciro shi ne daga almubashara, almubashara shi kuma asali min albashara ne, ma'ana hada fatar jiki kenan, an gane albashara fatar jiki, almubashara kenan hada fatar jiki a rungumin juna, shine tace fa yubashiruni, sai ya hada jiki da ni, wa ana ha'id tace kuma alhali ina jinin al'ada. To dan haka wannan hadisai guda biyu abinda suke nuna mana gaya a aikace ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya ce mana isna ku kullu shay'in illa nikah ku aikata komai da mace in tana al'ada manzon Allah ya ce amma banda saduwa saduwa ita ce abinda Allah ya haramta mana kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa fa'ata zilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yaqur ubangiji ta'ala ya ce ku kaurace ma mata fil mahidi ma'ana game da wurin al'ada kenan wannan sai ku kaurace kar ku sadu da su a lokacin da suke al'ada ubangiji ta'ala ya ce wala taqrabuhunna ma'ana kar ku sadu da su hatta ya dufurna sai sun samu sarki wala taqrabuhunna ba ana nihin cewa kar ku kusance su kamar yadda su yahudawa ba sa kusantar mace in tana jinin al'ada ma'ana ba a zama gude da ita ba a cin abinci da ita ba haka Allah yake nufi ba abinda Allah yake nihi wala taqrabuhunna ay la tujami'uhunna kada ku sadu da su a lokacin da suke jinin al'ada ubangiji ta'ala yace hatta ya uhur sai idan sun samu sarki to dan haka anan bayan ya fada mana haka sannan kuma gashi a aikace Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sani in daura gyautuna manzo Allah sai ya hada jiki da ni kuma alhali wato ina jinin al'ada dan haka wannan hadisi yana nuna mana wato idan mace tana cikin jinin al'ada to komai za a iya yi da ita ma'ana za a ci abinci da ita za a zauna gude da ita duk wani abu na al'ada akan iya yi iya abinda Allah ya haramta shine saduwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha Allah ya kara mata yadda tana jinin al'ada manzo Allah yakan miƙo kansa ya dora akan cinyarta ta wanke masa kuma ta alhali tana cikin jinin al'ada sannan kuma Aisha take cewa so da yawa ina jinin al'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nakan gurguri kashi in na gama manzo Allah sai ya amshi wannan kashi sai ya gurguri inda na dora bakina tace kuma so da yawa wani lokaci nakan sha abin sha ina jinin al'ada manzo Allah sai ya karbi makayin sai ya dora bakin sa daidai inda na dora bakina to wannan a takaice kenan yana nuna mana cewa musulunci bai haramta cuduwa da mace idan tana cikin jinin al'ada iya abin da ya haramta shine saduwa da ita to dan haka kenan anan mun gane dabi'ar yahudawa su in mace tana cikin jinin al'ada ba a zama da ita gudaya ba a cin abinci da ita ta zama kazanta abun su an maida ta can gefe sai in ta gama wadanda su kuma sai suka yi sakaki akan haka sune ɗan musha su kuma mace in tana jinin al'ada wato ba ma cuɗanya da ita ba har saduwa da ita yi suke su ɗan mushan nasarawa kenan su kaga waɗancan suka yi wato shine wuce guna da iri suka ɗauki mace a matsayin cewa kazanta ce in tana jinin al'ada kwata-kwata ba a cuɗanya da ita su ko wannan sai suka yi sakaki in tana jinin al'ada maimakon a cuɗanya da ita saduwa ne kadai ba za a yi ba a su har saduwa yi suke da ita idan tana jinin al'ada shi ko musulunci da yake addini ne wanda yake wato babu kasa inda ake buƙatar akai kuma babu wuce makadi da rawa anan sai aka nuna mana in mace tana cikin jinin al'ada tana nan a matsayin ta na tsarkakakka komai za a iya yi da ita a zauna gude da ita a ci abinci tare da ita a kwanta tare da ita iya abin da yake baya halatta shine saduwa dan haka manzo Allah yace isna kullu shay'in illa nikah ku aikata komai manzo Allah yace sai dai saduwa ita kadai ce ba ta halatta to dan haka malamai suke kayyadewa cewa jin dadi da mace in tana al'ada daga saman cibiyarta abin da yayi gaba da kuma kasan gwiwoyinta abin da yayi kasa wannan na halatta wannan babu sabani a wajen malamai iya abin da suka yi sabani shin daga kasan cibiyarta da kuma abin da yake saman gwiwarta shin na halatta wasu malamai suka ce a kwata-kwata baya halatta kawai daga gwiwarta abin da yake kasa sannan daga cibiyarta abin da ya samu shi kadai ne mutum zai iya jin dadi da shi amma abin da yake tsakanin cibiya zuwa gwiwoyinta baya halatta wasu malamai suka ce hatta da abin da ke kasance biyarta da abin da ke saman gwiwoyinta wannan duka ya halatta kawai saduwar nan ita ce ba ta halatta wannan fada kuma ita ce mai rinjaye su da suka ce wato mutum ya nisanci nan dan kada wato mutum ya wuce iyaka ne dan kada ya wuce iyaka ne shi yasa suka takaita akan haka cewa tsakanin daga cibiya zuwa gwiwa in mace tana al'ada baya halatta mutum ya ji dadi da to shi dai a takaice kenan saduwar ita ce ta haramta kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa fa atazilun nisaa fil mahidi kun ji sanci mata fil mahidi ma'ana game da wurin al'ada ma'ana kar ku sadu da su lokacin da suke al'ada wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil ladhi ya'ti imra'atuhu wa hiya ha'id qala yatasaddaqu bi dinarin aw bi nisfi dinar rawahu al-khamsa wa sahahahu al-hakim wa ibn al-qattan wa rajjaha ghayruhuma waqfa wato daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah na fada fil ladhi ya'ti imra'atuhu wa hiya ha'id game da mutumin da ya je ma matarsa ya sadu da ita halin tana al'ada qala sai manzon Allah ya ce wannan mutum ya tasaddaku bi dinarin aw bi nisfi dinar manzon Allah ya ce yayi sadaka da dinari guda ko kuma rabin dinari don mutumin da ya sadu da mace lokacin da take jinin al'ada manzon Allah ya ce yayi sadaka da dinari guda ko kuma rabin dinari dinari kimar shi a yanzu shine jikka 63 da rabi da dala 50 jikka 63 da rabi da dala 50 jikka 63 da rabi da dala 50 in ka raba ta biyu zaka samu jikka 31 da rabi da dala wato 75 jikka 31 da rabi da dala 75 ngani ko rabin kenan dinari to anan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da mutumin da ya je wa matarsa ya sadu da ita a lokacin da take al'ada manzo Allah yace abinda zai kankare masa wannan laifi shine yayi sadaka da dinari guda ko kuma rabin dinari to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada zabi sadaka game da dinari guda ko rabin dinari malamai suka ce wannan zabi da aka bada suka ce ya shafi game da wanda ya je ma mace a farkon al'adarta wanda ya je a farkon al'ada suka ce anan sai yin sadaka da dinari guda saboda a farkon al'ada jini ya fi zauwa da yawa wanda ya je ma mace kenan a ƙarshen al'adarta kafin ta gama to shi kuma wannan shine zai yi sadaka da rabin dinari wasu kuma malamai suka ce a nan kamar misali zabi ne da aka ba wanda yake matafiyi tsakanin wato yin kasarin sallah da cika sallah suka ce a nan kenan in yana so yayi sadaka da dinari guda in ko yana so yayi sadaka da rabin dinari game da kenan da zabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana haramun ne mutum ya sadu da mace a lokacin da take jinin al'ada kamar yanda bayani ya gabata Ubangiji Ta'ala ya faɗa fa atazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yabuhun sannan kuma abinda zai kankare masa wannan laifi kenan shine yin sadaka da dinari guda ko kuma rabin dinari sannan kuma saduwar wanda ta haramta kenan shine ma'ana mutum ya sadu da ita gabansa ya wuce cikin gabanta wannan shine iya abin da ya haramta duk wanda ya haka kenan wannan dinari ya zama wajibi akan sa ko rabin dinari tare da cewa malamai suka ce akwai illoli waɗanda malamai suka gano waɗanda suke malaman likitanci game da illa ta saduwa da mace a lokacin da take cikin jinin al'ada kamar yanda wani malami ana kiran shi doktora wannan Muhammad Ali Anbar a cikin littafinsa yana bayanin kamar game da illolin da suka gano a bangaren su na likitanci wanda suke kasancewa a lokacin da mutum ya sadu da mace a lokacin da take jinin al'ada farko yace akwai wasu microbe da suke samun shi namiji a lokacin da yaje ma mace a lokacin da take jinin al'ada kuma tare da illolin da suke biyowa baya ga mace. Farko yake cewa na daga cikin illar da mace take samu a lokacin da aka sadu da ita tana jinin al'ada, domin wannan yakan kai ya toshe mahaifa, sai a wayi gari mace ta zamanto bakarara ba ta haihuwa, wannan yakan sa mace ta samu illa ta rashin haihuwa, ko kuma ya kasance ta dau ciki, cikin kuma sai ya kasance a wajen mahaifa, yakan sabbaba kenan daukan ciki, cikin kuma sai ya zamanto a wajen mahaifa. Sannan illa ta biyu, wato yakan haifar ma wato shi namijin, kamar misali rashin lafiya ta mahutsara ko abin da ya shafi koda da sauransu, mutum yakan samu rashin lafiya ta bangaren abin da ya shafi bawali ko kuma cuta wadda take ta koda a irin wannan yanayi. Sannan kuma ita kanta mace illa a lokacin da take cikin jinin al'ada, wato kwadayin saduwa yakan kankanta gare ta, zai zamanto akwai takurawa a irin wannan lokaci. Sannan bugu da ƙari suka ce illa ta hudu yakan sabbaba kuma ciwon kai wanda yake na rabin kai, ma'ana wanda mutum zai ringa jin sharin kanshi yana ciwo, rashin lafiya irin ta ciwon kai wanda yake mai tsanani na bangare guda. A takaice kenan illolin da malamai suka gano game da saduwa da mace a lokacin da take cikin jinin al'ada. Don haka shi ko ka'ida, duk abin da Allah ya yi hani, to akwai hikima, akwai illa da ta sa Allah ya hana abu. Kenan hankalinmu yakan iya ganowa idan an yi bincike, kuma yakan iya kasa ganowa. To wannan kaɗan ne daga cikin illolin da malamai suka gano, wato na wanda suke faruwa a lokacin da mutum ya je ma mace tana al'ada. A takaice shi wannan hadisi ya inganta, kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi, kafin shi Al-Hakim da Ibn Al-Qattan sun inganta wannan hadisi tare da cewa wasu malamai sun rinja yadda cewa hadisi ne mauquf, Al-Ibn Abbas cewa faɗa ce tashi ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma a takaice dai hadisin ya inganta, faɗa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kafara ga wanda ya sadu da mace lokacin da tana jinin al'ada, wato shine ya yi sadaka da dinari, kenan jikka 63 da rabi da dala 50, ko kuma rabin haka, kenan jikka 31 da rabi da dala 75 a yanzu kenan. Lissafin kuma yakan iya canzawa lokaci zuwa lokaci, ya hau ko ya sauka. Idan kwa misali wannan kenan a lokacin da shine ya tirsasa macen ya sadu da ita, idan kwa ita macen ta miƙa kai, ita ma ta ba shi haɗin kai ya sadu da ita a cikin irin wannan yanayi, to kafarar ta zama biyu, shi zai yi kafara, ita ma za ta yi kafara, duka dai nauyin da akan shi yake, gane ko? Kenan dole za ta yi kafara, shi ma ya yi kafara, kenan in ta miƙa wuya ta masa da'a. Amma in tirsasa ta yi, to wannan kafara shi ta hau banda ita. Tare da cewa sauran malamai sun tafi akan cewa babu komai akan shi, sai dai ya roki gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin su suna ganin hadisin bai inganta ba a gunsu. Don haka kenan sai a koma albara'atul asaliya, kenan laifi ne yayi illa abinda zai kawai ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala. To amma hadisin ya inganta, kamar yadda al-Imam Ahmad da sauran malamai akan shi suke, kenan dinari guda mutum zai yi sadaka da shi ko kuma rabin dinari. Wa ana abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alaysa idha hadatil mar'a lam tusalli wa lam tasum, muttafaqun alayhi fi hadithin tawil. Wato daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda ke fada, manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama yace alaysa idha hadatil mar'a lam tusalli wa lam tasum, manzo Allah yace yanzu mace idan tana jinin al'ada ai ba ta sallah ba ta azumi, an gane ko? Yace kwarai haka ne, manzo Allah yace to wannan shine tawayar addini na mace. A lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mamata bayani yake cewa ban taba ganin mai tawayayyen hankali, mai tawayayyen addini sama da ku. Wata mata ta ce, ya Rasulullahi, menene tawayar hankalinmu? Ka ce, muna da tawaya ta hankali. Maza Allah ya ce, tawayar hankalin mace. Maza Allah ya ce, shin shaidar mace biyu ba a matsayin shaidar namiji ɗaya take? Ta ce, kwarai. Maza Allah ya ce, to wannan shi ne tawayar hankalin mace. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce, wasu tashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani. Mace biyu shaidarsu a matsayin shaidar namiji ɗaya take. In mace sun kai dubu, gaba ɗayan shaidarsu a matsayin shaidar namiji ɗaya take. Maza Allah ya ce, to wannan shi ne tawayar hankalin mace. Tawayar addini, sai maza Allah ya ce masa, alaysa idza habatil mar'a, shi yanzu bai zamanto ba idan mace tana al'ada, ba ta sallah, ba ta azumi? Ta ce, kwarai. Maza Allah ya ce, to wannan shi ne tawayar addinin mace. Wannan hadisi a takaice yana nuna mana mace mai jinin al'ada haramun ne a lokacin da take cikin al'ada yin sallah ko yin azumi. Ko da ta yi sallah a hali da jinin al'ada, ko ta yi azumi, wannan bai inganta ba, ta saba ma Allah, ta saba ma manzonsa, kuma dole ta tuba. Azuminta da sallarta ba su inganta ba. Sannan kuma bugu da ƙari, shi wannan hadisi kenan yana nuna mana haramcin yin azumi ga mai al'ada, kamar yadda kenan haramun ne yin sallah. Sai dai in ta gama jinin al'ada, za ta lissafa iya kwanukan da ta yi, kenan sai ta rama azumi. Amma sallah kuma ba maganar ta rama, kamar yadda hadisi ne ingantacce na cikin Bukhari da Muslim, riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa, kunna nu'maru bi qada'is sawmi wa la nu'maru bi qada'is sala. Mun kasance ana umarnin mu game da rama azumi, amma kuma ba a cewa mu rama sallah. Kenan duk azumin da ya wuce mace a cikin kwanukan al'ada dole sai ta rama su, amma sallah kuma ba maganar ta rama. Malamai suka ce hikima anan, domin ita sallah takan maimaitu. Misali, yanzu kaddara cewa kwana biyar mace ta yi tana jinin al'ada, sallar kwana biyar kaga a takaice sallah 25, a ce ta ramu sallah 25, wannan akwai wato wahala a kanta, an gane ko? Amma shi azumi gaba ɗaya kwana biyar ne. Misali, waɗannan shi azumi baya maimaituwa, amma ita sallah maimaituwa take. Don haka anan Allah ya mata rangwame game da sallolin da suka wuce mace a cikin kwanuka na al'ada ko a cikin kwanuka na biki, to ba maganar rama su. Kenan iya abinda za ta rama shi ne azumi. Shi ne anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, alaysa idza habatil mar'a, shin wai yanzu bai zamanto ba idan mace na jinin al'ada, lam tusalli wa lam tasum, ba ta sallah, ba ta azumi? Wannan mata ta ce, kwarai. Manzon Allah ya ce, to wannan shi ne tawayar addininta. Shi ne malam ya ce, muttafaqun alaihi fi hadisin tawil, kenan daga cikin wani hadisi ne mai tsawo, malam ya ciro daidai gabar da ta dace ma wannan baba. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما جئنا سرف هبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تؤفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. Wato, daga Aisha Allah ya kara mata yadda ke faɗa, lamma ji'ina sarif, tace lokacin da muka iso wani wuri wanda ake kiran shi sarif. Sarif wato tsakanin shi da masallacin harami tafiya ce ta kilo 18 kan hanya ta Madina kenan. Daga masallacin harami na Makka kenan tafiya ce ta kilo 18. Yau sarif yana cikin birnin Makka, amma tsakanin shi kuma da iyaka ta harami wato tafiya ce ta kilo 10. Daga nan Tan'im kenan iyakar wato fadin harami, daga nan in zaka isa sarif kenan tafiya ce zaka yi ta kilo 10. To Aisha Allah ya kara mata yadda tace, lokacin da muka iso wannan dawa wanda ake kiran shi sarif, tace hebutu, sai na yi al'ada sai ta zo mu. A lokacin nan Aisha Allah ya kara mata yadda ta tada hankalinta, ta fashe da kuka. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tarar da ita tana kuka, sai ya ce, me ya faru Aisha? Manzon Allah ya ce, me yiwuwa al'ada ce ta zo miki? Tace, kwarai. manzo Allah ya ce karki samu damuwa, al'amari ne wanda Allah ya hukunta ya kaddara ma ƴaƴa mata daga cikin ƴaƴan Adam, domin a lokacin nan Aisha tana dauke da harami na umra domin an taho ne a hajjin bankwana, jinin al'ada ya zo mata sai ta tada hankalinta tun daga ya an ta rage ta dau harami, kuma jinin al'ada ya zo mata kinan bata san bayan da za ta yi. To shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata if ali ma yaf'alu al-hajj, aikata duk abinda mai hajji yake aikatawa, ma'ana duk wani abinda mai hajji yake yi ke ma'i, tsayuwa Arafa, kwana a Muzdalifa, jifan ramin Aqaba, kwana a Mina, haka nan Safa da Marwa, in har tawafi ya gabata. Manzo Allah ya ce duk abinda mai hajji zai yi ke maki. Manzo Allah ya ce gairu Allah ta dufi bil baiti, sai dai ba za ki yi tawafi ba hatta ta duhri. Manzo Allah ya ce sai kin tsarkaka, tawafi ne kadai ba za ki yi ba, sai ki jira lokacin da kika samu tsarki sannan ki. A takaice wannan hadisi yana nuna mana kenan mace in jinin al'ada ya zo mata bayan ta dauki harami, duk komai aikin haji za ta iya, dawafi shi kadai ne za ta jinkirta, wato sai ta samu zarki. Wannan kuma yana nuna mana kamar yanda aka haramta ma mace mai al'ada yin sallah, haka dawafi ma baya halatta ta yi a lokacin da take cikin jinin al'ada, domin dawafi shi ma sallah ne. Manzo Allah ya ce bambancin shi da sallah halaccin yin zanci. To dan haka shi kuma Safa da Marwa ba yin tsarki ba shar'i bane ba nata, kenan Safa da Marwa ko ba arwalla mutum yana iya yi, ko mutum tana cikin jinin al'ada takan iya yin Safa da Marwa, amma in dai dawafi ne dole sai tana ne ta samu tsarki. To a shine malamai suka ce idan mace ya kasance har aka kai lokacin da bata yi dawaful ifada, ma'ana kuma ga jinin al'ada ya ki tsayawa, kuma sannan ga ayari jama'arka za su barta, kenan jirgi zai barta, yaya za a yi? Malamai suka ce sai ta daure gabanta da jinin al'ada za ta je ta yi dawafi, da jinin al'adar za ta je ta yi dawafi, kenan wannan in an samu kenan larurar abokan tafiya za su barta, kuma ga ya alhali jini bai tsaya ba, to da wannan jini za ta je ta yi al'ada, za ta je ta yi dawafi. Sannan kuma wannan ita Aisha Allah ya kara mata yadda, domin lokacin da jinin al'ada ya zo mata, alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo birnin Makka ranar 25 ga watan Zulhijja, ran 8 ga wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita Mina. Aisha jini dai bai tsaya mata ba, har aka kai ran 9 ga wata jini bai tsaya mata ba, ranar tsayuwa Arafa a ran nan ma jini bai tsaya mata. Manzo Allah ya ce mata wato ta yi wannan kenan, ta shigar da umranta kenan a cikin haji, ma'ana ta zamanto mai kirani, a lokacin nan sai ta ci gaba da wannan kin haji kenan, ta je aka tsaya a Arafa da ita. To wannan haka kenan mace in ta dau umra jini bai tsaya mata ba har ranar Arafa kenan za ta shigar da umranta a cikin haji, domin ta Aisha ta dauko umra kenan tamattu'i ne za ta yi, ta yi umra ta gama, sannan kuma ran 8 ga wata ta dau harami da haji. To wannan jini ne yazo bai tsaya ba har ran 9 ga wata kenan sai ta zamanto qarina, ma'ana ta hada tsakanin haji da umra, shine a lokacin nan ta shigar da kenan niyyarta ta umra a cikin haji, shine kenan manzo Allah ya ce mata if ali ma yaf'alu al-hajj, aikata duk abinda mai haji ke aikatawa, ma'ana komai zaki iya yi na ibadun da aka shar'anta ma mai haji ghaira Allah ta dufi bil baiti. Manzo Allah ya ce sai dai tawafi ne ba zaki yi ba hatta ta duhri. Manzo Allah ya ce sai idan kin samu zarki. Wa an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma yahillu lir-rajul min imra'atihi wa hiya ha'id, فقال ما فوق الإزار, رواه أبو داود وضعف. واتو دغه معاذ بن جبل الله يقرا مسا يدا يا تنبيه من زان الله صلى الله عليه وسلم يجي مسا ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض, ومنين ne ke halatta ga mutum game da matarsa a lokacin da take cikin jinin al'ada, menene ne ya halatta ji dadi da shi na jikinta. فقال منذ الله يجي مسا ما فوق الإزار, abinda ke saman gibtanta, kinan daga cibiya abin da ya sana. al-Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi amma ya rauna nashi a takeice hadisin bai inganta ba hadisi ne da'ifi an gani ko hadisi ne da'ifi kenan hatta da kasance biyarta ma'ana daga gwiwa zuwa karshen kawahuwan ta wannan babu sabani a wajen malaman kenan ba sai saman abin da yake gautanta ma'ana komai na halatta game da mutum yayi wasa da mace in tana cikin jinin al'ada kawai saduwa kadai ce Allah ya haramta kamar yadda hadisi ya gabata isna kullu shay'in illa nikah dan haka a takeice shi wannan hadisi hadisi ne da'ifi ya abinda Allah ya faɗa fa'atu zilun nisaa fil mahid kaurace ma mata kenan a wurin saduwa idan suna jinin al'ada wa an ummi salamata radiyallahu anha annaha qalat كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم وقالت لك أم سلمة الله إكرمت يداك فدا kanatin nufasau tace masu biki sun kasance taqaudu ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mace mai biki kanatin nufasau wato mace mai biki ta kasance taqaudu ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takan zauna ba'da nifasiha bayan aiwarta 40 yawan tsawon kwana 40 ma'ana tsawon kwana 40 kenan shine gayar jinin biki amma galibin shi jinin biki sati uku ne wato sati uku ne zuwa sati hudu galibin kenan jinin biki misali kenan kwana 21 zuwa kwana 24 shine dai galibin jinin biki baya wuce waɗannan kwanuka an gani ko daga sati uku zuwa cikin sati na hudu yakan tsaya to amma akan samu wata mace ya zarce har zuwa kwana 40 amma duk ran da ya dora akan kwana 40 to wannan ya fita daga cikin hukuncin jinin biki jini ne wanda yake na rashin lafiya dole za ta yi wanka ta ci gaba da sallah da sauran ayyuka na ibada tare da cewa a malikiya kwana 60 ne wato gayar jinin biki su kwana 60 suka dauka amma babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna cewa karshen shi kwana 60 kawai sun ce dai an buddiddigi ne an samu wasu mata suka yi jinin biki har tsawon kwana 60 sai suka gina hukunci akan haka to amma shi wannan hadisi nasbi ne yana nuna cewa gayar jinin biki shine kwana 40 amma kafin haka idan ya tsaya dole mace wanka za ta yi domin aka ce annifas shine aihuwa ita ko aihuwa misali in mace ta haifi da in dai bayan halittar shi ta cika to wannan ya zama biki kenan shine kamar yadda malamai suka ce in dai halittar shi ta cika ta yi barin wannan ciki to wannan biki ne kenan za ta daina yin sallah har akai lokacin da jini ya tsaya domin sauran jini ne wanda yake a cikin mahaifa shine mahaifa ta kan fitar da shi sauran jinin da ya rage lokaci zuwa lokaci bayan aihuwa amma in kamar misali kafin a daidaita halittar da ne wannan ba a daukar shi a matsayin biki domin dan ba a halice shi ma balantana da za a ce ta haife shi ba a kiran shi nifas kenan in aka ce nifas shine aihuwa ita kuma aihuwa in ma ta haifo shi da ran shi ko da ran shi ko kuma ta haifo shi a mace to wannan kenan bayan wata hudu kenan din lokacin da mace ta yi barin ciki ko ta haife cikin to wannan ta tabbata cewa sallah da azumi ba sa halatta gare ta kamar yadda baya halatta ga mijinin al'ada kenan sai an kai lokacin da wannan jini na aihuwa ya tsaya kenan galibin shi dai sati uku zuwa sati hudu yakan tsaya amma in ya zarce bai tsaya ba to karshen shi dai kwana 40 randa aka cika kwana 40 dole za ta yi wanka ta ci gaba da ibada shine anan malam yake cewa rawahu al-khamsa illa an-nasa'i lafazin na al-imamu abu daud ne a wani lafazi nashi sai yace walam ya amurha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salati an-nifas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bai umarci mai biki wato game da rama sallolin da suka wuce ta a lokacin biki, ma'ana duk sallolin da suka wuce ta ita ma ba ta rama, amma azumi za ta rama. Dan haka hukuncin mai al'ada da mai biki wannan duka hukuncin su ɗaya ne game da abin da ke halatta da abin da baya halatta. Nan muka zo ƙarshen baban, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر.